أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Litinin a yau muna 13 ga wata na 7 watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 14 watan 2 miladiya ta 2022 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na 9 a cikin littafin al-aqidatu tahawiyya darasi na ƙarshe mun zo bayani akan abin da malam yake ambata mana cewa amma law jahada shay'an mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa lam ya'tarifu malam yake cewa amma law jahadu kaga mutanen da suka musunta daga ce musu shine rishin yarda wannan abin da basu yarda shi ba shay'an komin karantar shi ya tabbata manzon Allah ya karantar sai kace baka yarda ba kai mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'tarifu suka yarda da shi wadannan mutanen da suke kan wannan halin saru kufaran sun kasance kafirai komin karantar abinda manzon Allah ya zo da shi ya tabbata ya zo da shi kace kai baka yarda ba magana aikatawa daban magana kuma abinda ya shahi yarda da shi daban idan zamanto kin yarda kai to ka zama kafiri amma kin aikatawa kai wannan kuma sako ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya gama ya kama ka da laifin ya ga dama kuma ya gafarta maka bale ce walau amanu bi ba'di ma jaa bihi koda sun yi imani da wani bangaren abinda manzon Allah ya zo da shi amma suka kafirce wani bangare fa in jahadu ba'dahu idan suka yi musunta wani bangare daga ciki fahum kafirun to duk mutumin da ya zama to haka yake kafiri ne bi jami'i ma jaa bihi in kace baka yarda abu ɗaya ba a cikin ɗari to wannan abu gomiya 9 da kai da su ba za su amfana ba komai ba falwajibu abinda yake wajibi ga mutum al-imanu bihi kulli dole kai imani da duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sawa'ul wafaqa ahwa'ana aw khalafaha malace duk daya ya zamanto wannan abinda manzon Allah yazo da shi yayi daidai da abinda zukatan mu suke so ko kuma bai daidai ba amma imani wajibi ne bi yasa li'annahu haqqun saboda abinda manzon Allah yazo da shi wani abu ne wanda yake gaskiya matashiyar karatu a yau malai yake cewa wala nakhudhu fillahi wala numari fi dinillahi wala nakhudhu fillahi ba ma kutse fillahi a cikin al'amarin Allah abin da ya shahi sifofin ubangiji subhanahu wataala da ya wasafta kanshi da su ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su a cikin hadisai ingantattu to baya halatta a gare mu muyi kutse a cikin wannan misali ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai girma da buwaya yayi istiwa'i ya daidaita akan al-arshin shi to yaya mutun ya rika binciken yaya daidaita so yake sai ya gane to wannan shine kutse kiran kai kutse a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala to shine malai yace shi mutum mai imani wala nakhudhu fillahi ba ma kutse a cikin al'amarin Allah subhanahu wataala a bangaren da ya shahi sunayen Allah mai girma da buwaya bama tawilun su sana kuma bama karkatar da su daga haƙiƙanin ma'anar su bi ma'ana a yanda suke a haka zamu bar su gurgudan yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani to bakin nan kawai zamu tsaya sana yake cewa wala numari fi dinillahi haka kuma bama jayayya almira shine jayayya ko kuma kace shakka a cikin addinin Allah la numari yani la nujadilu ba ma yin gardama a cikin abin da ya shafi addinin Allah gardamar da babu gairi babu dalili wanda yau iya ɗaya daga cikin ababen da mutane suka doke shi amma a bakin ba komai ba gardama addini gardama tattaunawa da sunan addini wannan ba laifi bane ba amma ku zo ku rika gardama kai bakka da dalili shi bai da dalili kai hankalinka zaka kawo shi ba hankalin shi zai kawo to jaye me za ku yi tunda ba dalili aka ba kowa hankalin shi ne ke hodi ko ba lalle bane hankali na daidai da naka ba lalle ba dalle bane ba naka daidai da nawa abinda ake lissafawa a wannan bangare shine mi Allah yace mi manzon Allah ya hodi wanda kuma zaka samu gardamar nan mutun ya dasa gardama a kawo shi hadisi kuma yace ai shi kawai bai raba ya zai a ce kaza ya shiga mi ya shiga amfani da hankalin shi ya bar abin da yake addinin ne to haka iya daga cikin aqida ta mutanen ƙwarai mazanjiya imana sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la numari fi dinillahi mana bama jayayya da gardamar da babu gaira babu dalili a cikin abin da ya shafi addinin Allah a yau zaka samu da yawa daga cikin majalis imana fadudi zaka samu miye dabi'an su miye aikin su kawai jayayyan nan ne za a yi gardama da sunan addini kuma babu wanda zai bada dalili sannan kuma la'allama in mai dalilin ya zo sai a nuna cewa ba haka nan bane ba ko kuma a zahirin addini ya maka yawa ko da makamancin wannan to da ka iya da kyau mutum ya kiyaye idan za ku tattauna da mutum a bangaren addini ya zamanto dalili ne za a kawo in magana hankali ce kawai kowa ya anki da hankalin shi hankalinka daban nawa daban na kowa daban amma magana addini kuma to zamanto karkashin alkitabu wa sunna ne karkashin qur'ani da hadisi ne to wannan iya daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa malaki cewa wala nujadilu fil qur'ani haka ba ma jayayya a cikin abin da ya shafi alqur'ani mai girma me ake nihi da jayayya a cikin alqur'ani shine abu na farko ba za mu ce ba bamu yarda ba wannan alqur'ani daga wajen Allah yake kamar da kafirai suka yi suka ce a wannan qur'ani ba wani abin daga wajen suka ce asatirul awwalina iktatabaha kawai tatsiniyoyin mutanen farko ne ya rubuta fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ake karanta ko kuma yake karanta su sahiya da yamma to abinda ake nihi da wala nujadilu fil qur'ani ba ma gardama da jayayya a cikin abin da ya shafi qur'ani bi ma'ana bun mu gardama bun ma jayayya mu mun yarda cewa qur'ani daga wajen Allah yake sannan ba haka nan kuma ba ma jayayya a cikin abin da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma kun san daga cikin kalan tafsiri da ake tafsirin da kowane tafsiri tsada shine tafsirul qur'ani bil qur'an mana fasarta qur'ani a shi qur'ani a karan kanshi fasarta kanshi da kanshi a jayu aya kaza sai a ji a duko wata aya a shi ita ce ta yi bayanin ga abin da ake ni yanzu misali da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa alhaqa yace malhaqa ko yace wa ma adraka malhaqa sai ce kazzabat samud wa adun bil qari'a kenan ya mana bayanin mi ya mana bayanin abinda ake nihi da alhaqa ita ce tashin kiyama yace alqari'a bal qari'a nan ma kuma yayi bayanin cewa me ake nihi da alqari'a to zaka samu akwai daga cikin aujuh na tafsirin da yake kowanne tsada shine tafsirul qur'ani bil qur'an qur'ani ya fasarta alqur'ani sannan abu na biyu shine tafsirul qur'ani bis sunna ya zama to a ce ga ta aya ce aka karanta sai a jayo wani hadisi wanda manzo Allah ya yi bayanin aya shikenan an wuce sannan bayan shi kuma kalan tafsiri na uku shine tafsirin alqur'ani da maganganun magabata sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ce ayan nan ga yanda sahabbai suka fahimce ta ce a kai baka yarda ba to wani ya daga cikin jayayyar alqur'ani mai girma ko kuma ka dauko ayoyi kawai ka rika ajje su ba inda ba wajen su ba kamar da malaman usul suke cewa ba karanta dalili yake da wahala ba tanziluhu ala alwaqi kasabkar da dalilin akan abinda akan shi ne ake magana amma sai ga mutum ya yi wani dalili ce ayar qur'ani ya ce kaza me aka ce an ce kaza an ka duba abinda yake magana da abinda qur'ani ya hudi daban-daban ne to malai yake cewa wala nujadilu fil qur'ani ba ma jayayya a cikin abinda ya shaye al'amarin alqur'ani mai girma dan haka wa nashhadu muna masu shaidawa annahu kalamu rabbil alamin cewa qur'ani mai girma lalle magana ce ta rabbul alamin ubangijin talikai shi alqur'ani kalamullahi takallama bihi haqiqatan alqur'ani magana Allah ce Allah ya fade shi wa sami'ahu jibrilu min Allah jibril ya ji alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi kuma jibril ya ballagar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga kenan wajibi ne mutun ya yarda cewa lalle alqur'ani maganar Allah ce ba halitta bane ba mali ce nazala bihi ruhul amin wanda ya sabko da alqur'ani mai girman nan shine ar-ruhu yani al-malak shine mala'ika al-aminu wanda yake amintacce waye mala'ika amintacce shine mala'ika jibril wanda kuma Allah ya faɗa haka nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin bimaana al-qur'ani ya sabko da shi ar-ruhul amin shine mala'ika jibril sannan mala'ika jibril fa'allamahu sayyidal mursalina muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sannan mala'ika jibril sai karantar da annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama sayyidal mursalin wanda shi kuma shine jagora na manzanni gaba daya wane ne jagoran nan shine muhammadan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da aka alqurani mai girma malaika jibril shi yazo da shi sannan kuma an kira shi da suna ar-ruhu al-aminu li'annahu mu'taman saboda shi amincacce ne la yughayyiru wa la yubaddilu baya sauyawa baya jirkitawa yanda Allah ya hudi mushi abu haka yake zuwa hudi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma la yuttahamu bil khiyana ba tuhumce shi ba ko kuma ba a tuhuman shi da ha'inci shi malaika jibril kamar yadda yahuda suka ambaci cewa ai suka ce malaika jibril ai makiyin su ne da maganganu makamanta wannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa man kana aduwwan li jibril duk wanda ya kasance maki ne ga jibril yani malaika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah yo ai cece kucin da suke na alqur'ani ya akai bai sabko ba saboda su yahuda dama sun kasa sun tsare har suna ƙwarawa wasu mushrikai suna cewa ba dadewa annabin ƙarshen zamani zai zo mu haɗu da shi mu fata-fata da ku tsammahanin su annabin zai huto a cikin yahudawa sai dai ba haka Allah ya so ba sai Allah ya zabo shi a cikin suwa a cikin larabawa su kuma yahuda a lokacin idan kai ka kara su da larabawa bi ma'ana ba abakan su bane wajen adaidaita su yahudawa mutane ne wanda masu littahi masu karatu masu wani da sauransu su kuma waɗannan laraba ana ga su ba kowa bane a yanki amma kuma Allah sai ya zabo annabi a cikin su ibtila a jarraba su aga za su yi imani ko kuma sai abin da ya daidai da hankalin ku ne za ku bi suna ce ai nan ba da jiba ba wannan annabin zai bayyana in ya bayyana za mu haɗu da shi mu zo mu kace-kace da ku to lokacin da malaikan jibril ya zo suka ce ai kuskure waye kamar yadda wasu daga cikin 'yan shi'a su ma suke faɗin haka su kuma suna ce ai kuskure waye ya zo wajen manzon Allah wajen aliyu aka aiko shi subhanallah to shi ne Allah ce man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah wannan littahin da ya safkar akan zuciyarka yake karanta maka shi daga wajen Allah bi iznillahi da iznin Allah ne sannan kuma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta abin da ya gabace shi na at-taura ne injila da sauransu. Allah ƙara cewa man kana aduwwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi, duk wanda ya zama tumaki ne ga Allah da mala'iku da manzanni, wa jibrila haka da mala'ika jibril, wa mika'ila sannan kuma da mala'ika mika'il. Allah ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin, Allah shi maki, Allah yana kin duk wanda yake kafiri. Kenan duk wanda yake mala'ika jibril ko wani annabi daga cikin annaba Allah ko mala'ika na ko jibril ko mika'il, to lalle tabbatar da cewa Allah makiyin shi ne, Allah baya san shi ma. To haka kenan mala'ika jibril ya sabko da wannan alqur'ani da wannan magana ta Ubangiji subhanahu wataala akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya jinjine shi cewa allamahu shadidul quwa, ko wanda ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shadidul quwa, bi ma'ana wani mai karhi ne, wanda shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam. Fa'allama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi amrillah, ya koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarni na Allah mai girma da buwaya. Mal yace wa huwa kalamullahi ta'ala, alqur'ani mai girman nan magana ce ta Allah mai girma da buwaya. Alqur'ani magana Allah ce, ba halitta bane ba. La yusawihi shay'un min kalamil makhluqin, ba wani abin da yake daidai da shi. Yusawihi, ba wani abin da la yusawihi shay'un, ba wani abin da yake daidai da shi. Min kalamil makhluqin, daga maganganun halitta, ba maganan ba maganganu bane na halitta, inma maganganu ne na wanda ya halitti halittu, wanda shine Allah subhanahu wataala. To kaga alqur'ani kenan magana ce ta Ubangiji subhanahu wataala, wanda mala'ika jibril ya zo da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, ba ragi ba ƙari, yanda aka bashi abin haka ya zo da shi. Shin Allah yake cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, sai ce tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihi al-batilu, shi Qur'anin nan abubuwan suke na banza, ba sa zo mishi. Min bayni yadayhi, gaba gare shi, wala min khalfihi, ko kuma daga bayan shi. Allah ce tanzilun, sabkekke ne shi al-Qur'ani, min hakimin, daga wajen mai hikima, hamidin, abun godiya shine Allah subhanahu wataala. Dan haka alqur'ani samuwar shi a cikin mu ba karamar rahama bace ba a gare mu, gara basa ce mai girma. Mu yi kokarin bibiyan karantar shi tilawatan, sannan kuma mu yi kokari matuƙa mu ga cewa muna aikata aiki a umurnin da yake ciki, muna bi hani kuma da yake ciki muna hanuwa. Sannan Allah yake cewa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra, sun kasance su waɗannan mutanen kahurai suna ta fitinar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna fitinar shi akan cewa me yasa bai zo da wani abu wanda ba wannan ba, ko kuma abubuwa kaza da kaza, wannan ka janye su a zo da wasu abubuwa da suke wanda ranmu zai yi dadi. Allah yake cewa idan lattakhadhuka khalila, in kai haka za su dauke ka a matsayin badade, mana abokin tahiya. Can shi Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinu, suka ce ina ma a sassabta, ka sassabta abin nan kafi zahi, ko wannan mutane har yanzu akwai su a ce wani dan zahin addini ne, dan zahin addini, me yake ne dan zahin addini? Bi mana mutumin da yake kokarin abin da Allah ya ce yayi gurgurdan da zai iya, abin da aka ce a bari kuma zai bari, sai a ce zahin ka yayi yawa, so yake ka zamanto dan duniya kawai. Taduru ma'a ad-dunya wujudan wa adaman, ku riga kewaya da duniya ta kowane lokaci, in abinda zaka samu duniya kawai zakai. To idan latakhazuka khalila, Allah ce walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, Allah ce mun tabbatar da kai akan haka, da irin abinda suke baka na jaraba da fitina ya kai abinda zaka iya karkata zuwa gare su. Amma Allah ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da haka dai alqur'ani mai girma sabkakke ne daga wajen Allah subhanahu wataala, ba ragi ba ƙari, haka yake har a yanzu. Kuma Allah ya dauki alƙawalin cewa zai kare alqur'ani, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, Allah ce mu ne muka sabkar da azzikr, azzikr sunan daga cikin sunayen alqur'ani mai girma. Allah ya ce wa inna, kuma lalle mu lahu, ga wannan alqur'anin lahafizun, mu ne zamu kare shi. Daga duk mutumin da yace zai taba alqur'ani, to kawai ku bar shi ga hili ga mai doki, kamar yanda Abu Sufyan suka yi da shi da Abrahata, ko kuma wancan lokacin Abdul Muttalib shi da Abrahata yace an dauki raƙuman su guda 100 kaza kaza sai ne ma yaga Abrahata yace Abrahata an dauki raƙuman ba sojanka sun dauke mana raƙuman guda 100 raƙuman muke so ka ba mu sai ka ce wallahi lokacin da ka shigo waje na na ganka mutun ne mai kyau mai kwarjini mai kaza mai kaza yace amma da kai wannan magana sai ne ka kawaɗi a gaba na imana he ne ga cewa yo kai ana magana za a rushe ɗakin Allah kai kuma ka zo kana hirin raƙuman 100 sai ta masala mai sauki ce shi ɗaki akwai mai shi ni kuma raƙuman nan nawa ne yawa in yaso can ɗaki in kai zaka taba shi wannan kuma da kai da mai shi to shi alqur'ani mai girma haka duk mutumin da yace zai zo ya kawo wani cikas akan shi to ubangiji subhanahu wataala sai ya rubuta wa wannan bawan fallasa Allah ba zai kyale ka ba daka ka gan shi gashi na har yanzu shi ne ake karanta ko harafi dai bai sake ba irin wanda aka karanta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake karanta har yau sannan kuma ba ma wannan ba karantan ma ana karanta shi ne an tariqit talaqqi inda zaka bi in ka iya karatun qur'ani kai da ka iya nan in ka bibiya ka bibiya ka bibiya ka bibiya tarihi sai an tike zuwa ga ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah karshe sai an tike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya larabci yake karanta qur'ani ba saboda in ka kalle su harufan gasu nan sai ga larabcin da ka iya daban sannan kuma wasu kalmomin yanda ake hudun su daban in a karatun larabci ne ba ka za karanta su ba daga malamai suka ce ana koyon shi an dani italaqi imana kawai wani zuwa wani daga ake bada al-ijaza al-ijaza shine a baka shaidan cewa wani ya karanta al-qur'ani hakikanin karanta kuma a hannun da ya dace wanda wannan ijaza da za a bashi za a bibiye ta daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani har sai an dangana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har a yau a kasashen duniya da yawa ana bada ta kuma tabbas haka nan ne wani ya koya ma wani wani ya koya ma wani wani ya koya ma wani har ka dangana ina ga malam Muhammad Isa al-Bandawi iya da wannan ijaza ta karanta al-Qur'ani to da ka qur'ani wani abu ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala sannan ba wani abu da yake zo mishi na ragi ko kari ko kuma sauya kuna makamancin wannan Allah yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil yace la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin idan da wani abu zai canza ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadu wata magana akan mu ba haka nan ba Allah yake cewa da la akhadna minhu bil yamin dai mun kama shi to wannan duka jan kunne ake ga dukkan wani mutum kai hankali da al'amuran alqur'ani ba kayan wasa bane ba to shine malaki ke cewa anan kenan shi alqur'anin nan daga wajen ubangiji subhanahu wataala yake sannan kuma karerre ne Allah ba shi kariya sai ce wala naqulu bi khalqihi ba ma fadan cewa qur'ani halitta ne ba halitta bane ko to menene kalamullah tayyib magana Allah ce sai ce wala nukhalifu jama'atal muslimin ba ma saba wa jama'ar muslimai jama'ar muslimi gaba ɗaya sun tahi akan cewa lalle alqur'ani mai girma magana Allah ce ba halitta bane ba wannan shine abinda Allah tabbatar da shi a cikin alqur'ani mai girma wa in ahadu minal mushrikin istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a aka ce kalamallahi yuriduna an yubaddilu kalamallahi da sauran ayoyi makamantan wannan da haka alqur'ani mai girma magana ce ta Allah subhanahu wataala ba za mu ci ba halitta ne saboda babu wani ilimi wanda ya tabbatar da haka duk wanda ka ji ya faɗa ka to son zuciya shi ne ya faɗa to wannan shine abin da malai ambata nan sannan gaba ta gaba yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu sannan wannan mas'ala tana daga cikin masailun suke da muhimmanci wala nukaffiru ahadan ba ma kafirtar da mutum ko daya min ahli alqibla daga cikin mutanen da suke kallon alqibla su yi sallah bi dhanbin adalilin ya aikata wani aiki na zunubi wannan abu ko ba shirka bane ga Allah subhanahu wataala eh mutum ba zai aikin sabo ba misali shagiya ko zina kuna maka ka zo ka ci aina wani ai ya jima da barin musulunci baka wannan yancin kuma addini bai baka wannan daman ba sannan kalmar kafirci tana da matsala saboda in ka faɗe ta akan wani ka ayyana shi cewa ne kafiri ne in ta je ta ga babu kafirci akan shi ina za ta yi bata faduwa dawowa za ta yi bakin wanda ya faɗe ta sannan kuma bangaren da ya shahi kafirtawa da mushrikantawa da sauransu idan ka tashi bayanin ka za ka yi bayani ne riga ba wuya imana duk wanda ya sa ya ga tayi daidai da shi to shine da shi yake eh yanzu da ake ce an kafirtar da mutane an mushrikantar da su ai ba sunan wanda aka kama ba kawace aka aiki kaza kafirci ne aiki kaza shirka ne waya hodi Allah hodi waya hodi manzo Allah hodi to me magana ina wannan kuma a cikin to amma shi wanda ya tada hankali shi ke cewa duk an mai da mutane kafure an mai da su mushrikai an yi wane ne wane ne rigacce da ya rata ya auyen shi sai ji ta zauna sai ji ta zauna shine kawai ai tunda babu inda aka musu sunanka kuma wannan ayoyin da kai ma an karatu kake kai ma kana karanta su kana wucewa da aka karka kafurta wani daga cikin mutane da suke kallon alƙibla bi dhanbin a dalilin wani zunubi da ya aikata sai ce ma lam yastahillahu matukar ba halatta abin yayi ba bi ma na ce kai kawai an da ya mutane ana haram haram kawai giyan na halal ce kaga Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun sai zo ya ce abin nan kawai halal ne to daga wannan magana da ya hudu ya bar musulunci abinda zai shine in yana so ya komo ya sake kalmar shahada amma ya bar musulunci me yasa saboda istahalla ma harramahu Allah ya halatta abinda Allah ya ce haram ne kenan ya tada maganar wa ya tada maganar Allah ina zai samu gurbin zama a cikin musulunci ba zai samu ba abu kaza haramun ne sai zo ce halal ne ko kuma a ce abu kaza haram ne sai zo ce halal ne ko ya halatta ko ya haramta wanda wannan kuma ba karamin matsala bane ba duk abin da zaka ce abu kaza ya kamata ko bai kamata ba ya halatta ko bai halatta ba kai taka tsantsan ka sani zaka hodi ka hodi maganar da ka rika ji a cikin ranka zaka tsaya a gaban Allah ka bada amsa akan ta to kaga aikin aiki ne amma yanzu abin da shi addini kullu man habba wa dabba duk wanda ya ga dama kawai me yake sai ya ce ya kamata ko ya halatta ai addini ma ya yarda dama wani amfani da suke da wani taram din su sai a ce ai addini ma bai hana ba in ka ce a ina ne addini bai hana ba kuma da sai ya shiru ko kuma ya ce ai addini ma ya yarda sai ka ce a ina sai ya shiru haka kawai saboda ya rena addini to malaka ce wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati bi dhanbin ba ma kafirtar da wanda daga cikin ma'abuta alqibla a dalilin wanda aiki da aikata na zunubi iyana a matsayin shi na musulmi mai sabo musulmi mashayin giya musulmi mazinaci musulmi mai cin kaza daga gasulun da sauransu malam yastahilla matakar ba halatta abin ne ba ya ce a kawai ku bar mu mai abin da muka ga dama kun dami jama'a kaza kun duk abubuwa kun rikita su ku rika zancan halal haram haramta abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta kafirci ne Allah yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sirriki ahbarahum malamansu wa ruhbanahum da masu bautansu arbaban min dunillahi ababen bauta kuma bayan Allah wal masih ibn maryam haka ma annabi isa dan maryam shi ma sirrike shi a matsayin abin bauta kuma bayan Allah to me suka rika abinda suka rika shine wani zai iya zawwa ya halatta musu ko kuma ya haramta musu biduni ma ilmin biduni ma burhani ba ilimin komi Adi ibn Hatim Allah kare yadda gare shi yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa fi unuqi salibun min dhahab Adi ibn Hatim Allah kare yadda gare shi yake cewa kafin ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wuyan shi akwai salib mana cross kurwa min dhahabin wanda kuma da mazinariya aka yi ta kamar da za ka ga a yau masu addinin kristanci suna rata cross a wuyan su faqala sai manzo Allah yake cewa ya adi itrah anka hadha alwasal ya kai adi ka jefa wannan kazamtar tare da kai ko kuma wannan abun bautan tare da kai wa sami'tuhu yaqra fi surati baraa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai yake cewa shi adi ibn hatim sai ce amma innahum lam yakunu ya'budunahum yace amma kin Allah mu ba bauta musu muke ba imana waɗannan abin da muka rataya ba bautar su muke ba me muke yi walakinnahum kanu idha ahallu lahum shay'an istahalluhu wa idha harramu alaihim shay'an harramuhu waɗannan malaman nasu da Allah ya ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum suka ce babotan su basu je bussa gota mu sai manzo Allah ya ce a busu kasance ba abinda Allah ya ce haram ne sai su ce muku halal ne kuma ku yarda adi ibn hatim ya ce eh lalle wannan kam tabbas akwai shi manzo Allah ya ce ai wannan shine bauta ya zaman to mai ce maka i ko bari wani ne ba Allah subhanahu wataala ba to kaga wannan duka yana daga cikin bayani akan abin da ya shahi lalle karka kafirtar da wani daga cikin mabuta al-qibla matakar ba halatta wani aiki ba kina halattawa da haramtawa haƙƙi ne a hannun Allah da manzon shi da ni da kai gabaɗe bi za mu duk inda ka kai ga malumta ko wani ne kai malumtarka da darajarka da kimar da kake takama cewa kana da ita tana rataye ne kai tsaye da abin da Allah da manzon shi suka faɗi daga lokacin da ka bar waɗannan abubuwa to kai ma ka huta silim bi ma'ana la'alla ma musulmcin za ka bar shi kai ma ba magana a zo a rika cewa akramaka Allah ko ramaka bace wannan mal yace wala naqulu ba ma fadan cewa la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu ba ma cewa baya cutarwa tare da imani zunubi ga wanda yake aikata zunubi kenan duk mutumin da yake aikata zunubi duk da an ce ba ka huri bane ba ko amma kuma wannan zunubin yana iya cutar da shi a ce ma kawai a je gobe kiyama a sa shi wutar jahannama sati guda kawai zai wallahi wannan sati guda din abin da zai je shi subhanallahi duk shekarun da aka yi a duniya ba shekarun da shi bai hoyi shekarun duniya gaba ɗaya zai ga cewa irin iya adadin da suke jima wannan in yayi comparing shi yayi mukarana shi da wannan satin da zai yi zai wallahi kamar shekaru miliyarrika ne ka duba hadisin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da aka ɗauke shi aka tsoma shi a wuta ya huddo shi duk gwagwarmayar da ya ta duniya ya mance komi memoir ɗin shi ya koma zero duk wani abin da ya je wane ne an je bikin wane ne ya zama shugaban ƙasa ya hau mota kaza ya ci irin abinci kaza ya auri irin mata kaza duk wannan gwagwarmayar da aka yi dalilin haka kawai za a mai a huddo shi kawai gaba ɗaya ya mance sai ya rika rantsuwa da Allah shi a duniya ma dama dan wahala ne wahala kawai yake sha duk wannan abin da yayi motocin da ya hau da tsumman da yasa da gidajen da ya shiga da alakokin da yayi da alfarmar da yake da tsakanin mutane duka ya mance a dalilin la'alla kasa da segun guda ne ma aka sa shi aka hudda shi to da ka imani yana samun tasgaro ba a kore shi ba akwai imanin amma kuma zai iya cutuwa a dalilin aikata ayyuka na zunubi da haka wajibi ne mutum ya bar zunubi sannan kuma ayyukan zunubi suna da wani matsala saboda suna iya gadarwa rayuwarka da tabewa sai ka kawo duk abin da ka sa gaba a cikin rayuwa kawai abu ya ɗiga yaƙi baya aikin zunubi saboda kanta ne a cikin zuciyarka kuma ƙaruwa yake tun lokacin da ka aikata daga harko-harko kana jinka kamar a tsorace kana jinka a cikin damuwa kamar sai ka kai matakin da zuciyarka za ta goge ras ya zamanto kana aikata abu ma'ana cewa kaza kana yi kaza kuma menene yau dan wannan dan laihin yau har wani abu ne to kaga an samu matsala ina ya akai kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda kake aikatawa ne yayi tsatsa a cikin zuciyarka yayi kanta dan haka sai ka zamanto kamar abinda manzon Allah yake cewa kalkuzi mujakhiyan kamar kifaffan guga ko kuma akehe ƙwarya a rika zuba hatsi me zai tsaya sama ba abin da zai tsaya to haka daga lokacin zuciyarka la ta'rifu ma'rufan wala ta'rifu wala tunkiru munkara duk wani aikin alheri bata san shi ba kuma bata iya inkarin abin da yake ba na kirki ba duk wani aikin banza da za a aikata misali a garin da magaram to ku ne gaba gaba kidi ne za a yi balo ne za a yi wani haraka ne za a yi na gargajiya kawai ku ne a gaba gaba to Allah kiyaye daga lokacin sai ga zuciya ta lalace malaci wa narju kuma muna sa rai muna kwadayi muna kauna a wajen Allah lil muhsinina minal mu'minina muna tsammahanin samun rahama lil muhsinina ga masu kyautatawa minal mu'minina a cikin masu imani an ya'fu anhum Allah ya yahi musu mutumin da duk abin da aka san shi gurgurdan hali ayyuka alheri aka sani masallaci makaranta wane ne kaza kaza wannan ihsan kenan Allah kuma ya umarni cewa wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin minal mu'minina an ya'fu anhum abuna muna sa ran Allah ya yahi musu su waɗannan masu imani masu kyautata wanda ayyukan zunubi sai dan abin da ba a rasa ba muna sa ran Allah ya gafarta musu wa yudkhiluhumul janna bi rahmatihi Allah ya sanya su gidan aljanna da rahmar shi amma wala na'manu alaihim ba ma lamunta musu haka nan bi mana bu mu amince musu ba bu mu amuntu ba akan cewa kawai a ina wani ai banda makaranta da masallaci da wane ne da karatu ba abin da yake wannan dan aljanna ne kawai shine wala na'manu alaihim kaga wannan kaman ka ce kai ka yarda da shi ne yardanka daban sannan kuma abin da Allah ya sani akan shi daban kuma abin da yake na alheri ne da Allah shi ka sani a cikin rayuwar shi kuma akwai wasu safahat wanda ba su da kyau wanda kai baka sani ba kuma Allah yana koyi su kuma makamancin wannan da haka shi yasa yake cikin aqida ahlus sunna wal jamaa bakka cewa wani dan aljanna ne in kuma ka hadi to an bi ka bashin aya ko hadisi wanda akwai sunan shi a ciki sunan shi ko kuma ya zama to a ce a ɗan cikin wannan masallacin Allah ya yahe musu gaba daya to kaga shi kuma yana ciki to kaga anan za a yi ayyana shi amma in ba haka ba ka ayyana shi cewa ai wani dan aljanna ne a wannan kuskure sai dai ka ce wani muna kyautata mishi tsammani Allah ya mishi rahama amma mutum ne wanda ana kyautata mishi tsammani amma ku ce ina wani ai sana aljanna to baka da wannan hujja in ba aya gare ka ba ko kuma hadisi kaga yanzu ka iya ce Abubakar dan aljanna ne ka ce Umar dan aljanna ne ka ce Usman dan aljanna ne ka ce Ali dan aljanna ne Abdurrahman ibn Auf Talha ibn Ubaidillah ga sanan dai wannan duka nassi yazo akan cewa ɗan aljanna ne to su wannan babu ne amma wani wanda ba su ba da ni da kai da ke wala na'manu alaihim ba ma amuntuwa akan su cewa ai su suwa ne kawai sun huta malam Ja'far muna kyautata mishi tsammani malam Albani muna kyautata mishi tsammani malam Wani muna kyautata mishi tsammani amma ka zo ka ce dan aljanna ne an biyo ka bashin aya ko hadisi kai kuma baka da shi to wannan shine bambanci tsakanin tahiyyar sunna tahiyyar qur'ani da hadisi da tahiyyar gabagadi yanzu ɗan gabagadi wani sai ya ce kawai ya baka aljanna kai ba baka ita ai na ka same ta ko sai ya yi muku kawai i'malu ma shi'tum ko aikata abin da ku ga dama to kaga wannan kuskure ne mali ce na'am ta ya mure mala ce wala nashhadu lahum bil janna sannan ba ma shaida musu da cewa kat kawai yan aljanna ne baka yi wannan hujja ka ce kat wani dan aljanna ne a sai dai wani muna kana kyautata mishi tsammani shi wadda yanda za ku surutai akan mutum fa in ho a wajen Allah ba haka nan bane ba surutun ku ba abin da zai kuma mafi yawa za ka samu irin wannan surutan dama an yi su akan ƙarya yanzu kawai naka yana mutuwa sai wani zo da ai wallahi ai mutumin kirki ne ai an yi kaza wasu labaran da zai rika bada na ƙarya ne kawai saboda dai haranta maka ne to wasa ka da haka ba za ka ce ba wani dan aljanna ne sai wanda dalili ya tabbatar da sunan shi cewa dan aljanna ne saboda kai baka san ba hakika abin da yake faruwa an ta yi jihadi wani yayi shahada suka ce ina wani dan aljanna ne manzon Allah ya ce kalla yace aha yace na ganshi a gidan wuta a dalilin wani abin da ya doka a wajen jihadi kafin a raba ganima da wani doke-doken yau yaya kenan lakiyai doke-doke ya zama abin da ya zama riga alfarma da jijji da kai da kasaita da nuna mu muka isa malice wa nastaghfiru limusiihim sannan kuma duk wanda muna tare da shi ya mutu za mu nema mashi gafara limusiihim ga mutumin da ya zamanto ya munana amma dai mutum ne mai imani mutum ne musulmi mun san musulunci ka san musulunci shi sannan kuma yana aikata ayyuka na ba daidai ba a sayi'at kenan ko yawwa sai ka ce Allah gafartawa wani Allah mishi rahama Allah ya halauta kabare shi Allah haska ka Allah ya kaza wa kake roƙa mishi kana roƙa mishi Allah kana roƙa waje Allah akan ya mishi rahama sannan kuma wa nakhafu alaihi muna jiye musu tsoran mutumin da ya mutu yana aikata ayyuka na sabo muna jiye musu tsoran azaba muna jiye musu tsoran azaba misali a ce la qaddarallahu taharallahu sallallahu alaihi Allah tsarkake kunnuwanku a ce ga wata mace mai zaman kanta ta mutu kuma la'allama ana cikin aikin lalacin da ita kuna maka mata ta mutu ko kuma shi ya mutu farat ba za ka bude ba ka ce dan wuta ne ba wanka abinda ka sani musulmi ne abinda ka sani musulma ce amma dai na khafu alaihi muna jiye mu tsoron azaba Allah sannan kuma mai taniya musu gafara malace wala nuqannituhum sannan ba ma yanke tsammahani akan su cewa wai Allah ba zai musu rahama ba shi wa inda akwai musulunci akwai imani to da izinin Allah ita dai aljanna sai an tayi ta in akwai ɗayan ta Allah shi yasa karatun tauhidi yake kowane karatu muhimmanci me yasa saboda kokarin tsayawa kakafu akan abin da yake bautan Allah ne ba tare da yayi mai yayi man abubuwan hanya ba saboda duk yanda abubuwa suka rikirkice in dai akwai tauhidin nan to da izinin Allah ko da an sha wahala dai karshe ba karshe dai an yi mai an samu rahmar Allah subhanahu wataala wala nuqannihum ba ma yanki tsammahani a gare su malam bayan ya kammala wannan sai yake cewa wal amnu wal iyasu yanqulani an millati al islam al amnu yani ar raja wal iyas yani al khawf wannan kuma tana cikin masail na tauhidi idan ka ce al amnu shine amuntuwa idan ka ce al iyas aw al yasu shi kuma shine yanki tsammahani to kaga wadannan abubuwan guda biyu dole ne a gare mu mu hada su ya zama to muna kaunar samun rahmar Allah sannan kuma muna jin tsoron azabar Allah subhanahu wataala kenan shine aljam'u bainal khawf war raja mu hada tsakanin tsoro sannan kuma da kaunar rahmar Allah subhanahu wataala sai al'amari ya tafi daidai kana tsoro aikata ayyuka na zunubai me yasa saboda kar ka je ka fada cikin fushin Allah subhanahu wataala kana aikata ayyuka na alheri me yasa saboda kana kwadayin samun rahmar Allah subhanahu wataala amma daga lokacin da ka rinja yadda dai akan dai to shikenan ka ga bata ka kenan ya zama to bangaren amuntuwa ka hiba karhi shine lake ta afa aminu makarallahi shi wai shin kun amince wa kamun Allah subhanahu wataala sai gargaje haba kuma ubangiji ya tsaye mai muku azaba kawai ko abin da ya ga dama kawai aljanna ta ya zai to kaga ya samu me an samu matsala sannan kuma wanda tsoron shi yayi yawa ce kaf sai an tara mutum 1000 fa za a dauki mutum 1 akai aljanna mutum 999 ayi wuta da su ce kai wannan abun an ya samu kwa to kaga nan shi ma yami amma ka rika tuna biyun duka kana sa rai kuma kana tsoro kana sai zama to kaman tsuntsu ne wanda yake da fifige guda nawa guda biyu kenan a daidai ci kake kai kuma da izinin Allah karshen ka sai zaman to rahmar Allah subhanahu wataala ne to al amnu wal iyas malike cewa da amuntuwa da yanki tsammahani mutum ya amuntu gaba daya yana ga shi kawai ai shi Allah ne kamar da Yahuda suka ce nahnu abnaullahi wa ahibbahu mu ne masoya Allah mu ne Allah ya so mu ne diyan Allah subhanallah sai ce falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq to me yasa yake za muku azaba ko kuma a in dai kun yarda ku na Allah ne fatamannaul mauta in kuntum sadiqina ku guruci mutuwa za su gurata ha ai ba wanda ya kai ba yahudu sanya rayu ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin shi ya so a bashi shekara 1000 in ma 1000 su kara mushi wasu 1000 amma dai karshe ba zai kubuta ba daga wutar Allah subhanahu wataala daka al-amnu wal iyas mala yace yanqulani suna cire mutun an millatil islam daga tafarkin musulunci saboda in kauna kawai kake yi matsala ne in ya zama to kayan ki tsammani kuma gaba daya nan ma matsala ne me ake so kai ka hada tsakanin abubuwan guda biyu sai ta hehe ta kyau malike cewa anan gabar dai maganar cewa nastaghfiru lil musii za mu gafartawa za mu nemi gafara mana za mu nema wa wanda yake munanawa gafara a wajen Allah yace li annahu akhuna wa nad'u lahu bit tawbati wat tawfiq sawar dan uwan mu ne ko muna mishi roƙon in yana rayuwa yana saban Allah Allah ya bashi daman da zai tuba sannan wa in kana muzniban ko da kasance kenan yana ta aikata ayyuka na zunubi wa hadha haqqul imani alaina wannan kuma haƙƙi ne na imani akan kowa duk wani mutum mai imani ya rika nema wa ɗan uwan shi gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah yake ta wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafara zanubanka sannan kuma da masu imani mazan su da matan su to bangaren da ya shahi al ya'su Allah yake ta innahu la ya'su min rauhillahi illa al qaumul kafirun ku fasani cewa babu wanda yake yanke tsammahani kwata kwata daga rahmar Allah subhanahu wata'ala in ba mutanen da suke kahure bane ba kenan duk mutumin da yace kai ai shi ya yanke tsammahani yayi mi ya kafirta shi sama ne yace yanqulani suna cire mutun daga matsayin mai imani su kai shi zuwa ga farfajiya na kafirci sanan Allah yake cewa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun yo ai ba mai yanke tsammahani game da samun rahmar Allah sai mutanen da suka kasance batattu ne Allah yace ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka asrafu ala anfusihim suka aikata ayyuka na banna a karan kansu Allah yace la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammahani game da rahmar Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yace ina gafarta zanubai gaba daya shi yasa dan adam a lokacin da kake raye yanzu nan da muke rayuwa shine mafi girman rabo da muke da a cikin rayuwar nan saboda yanzu ne zaka daga hannu ka roki Allah kuma ya gafarta maka jami'an in ya gafarta maka gaba daya to amma sai ga dadan harkoki wane ne yana ta kai kawo wannan hayaniyar rayuwa sai hana shi haka nan sannan kuma ana so mutum ya hada kenan kankarin jaya da wacce kankarin jaya da wannan me yake so kai ka hada su tsakanin guda biyu Allah yake yaban bayin kirki yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah yake cewa innahum su wadiyan kirki kanu sun kasance yusari'una fil khairat suna gaugawa wajen aikata ayyukan alheri kaga na aikata ayyukan alheri ko sannan Allah yake wa yad'una suna roƙon mu ragaban suna masu kwadayin rahamar mu wa rahaban suna masu tsoron azaban mu saboda daga cikin aturuqus sufiya aturuqun da suke nabatattu akwai wanda suke ce a su kawai suna bautawa Allah ne saboda Allah ne kawai kaga wannan ai rudu ne wa sa ka bautan nan Allah ko sai ce gashi siffan bayina na kirki suna gaugawa wajen aikata ayyuka alheri kuma wayad'una na suna roƙon mu ragaban masu kwadayi ne su game da rahamar da take wajen mu wa rahaban kuma suna masu tsoron azaba da take wajen mu sanan kuma dalilai da yawa sun zo sun yi bayani akan haka Allah yake cewa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu suna kaunar rahamar Allah suna tsoron azabar Allah sai Allah yace inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance abin tsoro ne abin gargadi ne mutun ya gargadi kanshi da kanshi Allah ya karara cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wai yanzu zasu zamanto daya mutumin da ya zamanto mai bauta a tsawon dare farai sajidan yana mai sujada qa'iman yana mai tsayuwa wajen bautan Allah yahzarul akhirah yana tsoron haduwar shi da Allah subhanahu wataala na lahira wayarju rahmatahu kuma yana kaunar rahmar Allah subhanahu wataala yana tsoron azaba sannan kuma yana kaunar mi yana kaunar rahama daga kaga shine abinda malaika a wannan gaba sai malaika ya ce wa sabilul haqqi bainahuma li ahli alqibla wasu sirrin jayar da alkhawfu sai zaman to tsoron ne kawai suke har ma ta kai su matsayin mi alya'su suka ce kai abinda ba zai yi ba rahama Allah ko ba mai samun ta wasu kuma suka rinja yadda ni al'amnu nutsuwa da arraja suna ga cewa ai haba rahamar Allah yanzu ha a cikin kashi 100 kashi 1 ne aka sabko duk wannan tausayin junan da ake da wane ne da ake da kashi 1 ne gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai sabkar da sauran kasan da suka yi saura su ce kuma a cikin wannan abin za a ce ba za mu samu ba kawai sai shikenan sai su ja zare su ta abin da suka dama to kaga wa'ancan sun bace wa'annan suwa sun bace suwa suke kan daidai wasabilul haqqi tafarkin gaskiya bainahuma tsakanin waɗannan guda biyu malice li ahli alqiblati iya ga ma'abuta alqibla su kuma wannan ahli alqibla su wane ne suna da suka hada tsakanin guda biyun gaba daya suna tsoron azabar Allah kuma suna kaunar rahmar Allah subhanahu wataala haka suke tahiya malike cewa kenan a wannan shi a wannan gaba alhaqqu bainahuma ay alkhawfu war raja li ahli al-qiblati da kace ahli al-qibla sunni al-muslimin ko kuma wani suna makamancin wannan ko a ce ahli al-qibla ko na makamancin wannan malaci wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi dan adam baya huta daga cikin musulunci daga cikin imani illa sayda bi juhudi ma adkhalahu fihi sai a lokacin da ya musunta wani abin da shine ya sayo cikin musulunci imani da kadara imani da mala'iku imani da littafai imani da Allah imani da kaza sai kiskine ce kai abu kazan nan ni gaskiya ba yarda da shi ba to shikenan da me sayo cikin musulunci yarda ko yanzu da yace bai yarda ba shikenan musulunci ya saka shi in ana shari'a musulunci kashe shi zai lallahu murtad eh saboda yayi ridda malik yace wa hadhal kalabu wannan magana da malai ambata anan yace fihi mu'akhadha li anna qasr al kufri ala al juhud madhhab al murji'a madhhab al murji'a yace wa nawaqid al islam kathiratun minha al juhud wa minha al shirku billahi wa minha al istihza'u bid din malik yace wannan magana da malai ya ambata anan na cewa wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi dan adam bazai huta daga cikin imani ba sai a lokacin da ya musunta wani abin da ya sayo shi a ciki to wannan magana abin da ya shahi na waqid al-islam ababin da suke warware musulunci ai ba wannan kadai bane ba yana akwai abubuwa da yawa wadanda inda zai aikata su su ma za su iya zamanta a matsayin abin da zai iya bar musulunci akwai na waqid al-islam al-ashara abubuwa guda goma wanda in mutun ya aikata su musuluncin shi ya warware ba dole bai zaman to ya musunta wani abu misali daga cikin su akwai shirka ga Allah kaga duk mutumin da ya shirka ga Allah musuluncin shi ya warware akwai al-istihza'u bid-dini mutun ne izgili ga addini ya kalli wani abu na addini sai mushi izgili ko min karantan shi sannan kuma da sauran abubuwan da malam ya faɗi Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo su a cikin wani littafi da yake suna Nawaqidul Islam guda goma wanda la'alla wani lokaci ya zaman to karatun akan shi malaci wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi yace wal imanu idan ka ce imani huwa al-iqraru bil lisan shine mutun ya tabbatar a saman halshen shi wat tasdiqu bil jinan sannan kuma yazo ya gaskanta bil jinani ta bangaren da ya shahi gabban shi sannan wannan imani ga Allah subhanahu wata'ala iya da rassa da dama idan ka ce al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi sannan kuma wa amalun bil jawarih kenan dole mutum bakin shi ya hadi shine al-iqraru bil lisan wa at-tasdiqu bil jinan sannan kuma ya gaskanta abun a cikin zuciyar shi zaman to da gaske ya yarda ba wani bane ya tilasta shi akan yayi shi yasa ko musulmi ta mutu yazo yi to dole a tambaye shi ba wanda ya tilasta ka ko kuma yana yi wa wata mai nasci ake mushi akan dole ya zo ya furta a in haka nan ne ba imani wannan nan imani dole mutun ya yarda a cikin zuciyar shi cewa lalle ya yarda zai aikata malik yace wa annal imana qawlun bil lisan bakin kai hadi wa i'tiqadun bil qalbi zuciyarka ta yarda wa amalun bil jawarih sannan kuma gabbanka su ma su aikata aikin da yake nuni akan abin da bakin kai hadi zuciyarka ta yarda me yasa saboda a yau ana samu da za su ce ai su titir ɗin shi shi musulmi ne amma ko bai aiki in za ku yi sallah wannan haraka ku ce amma dai shi musulmi ne to dai musulunci ne wannan ba musulunci bane wannan ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa lalle imani yana karuwa Allah yake cewa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun su masu imani idan aka karanta musu ayoyi Allah yana kara musu imani sannan kuma wa ala rabbihim yatawakkalun kuma sun dogara ga Allah mai girma da buwaya sannan kuma Allah yake cewa fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan su masu imani idan aka karanta musu ayoyi Allah yana kara musu imani Allah yace wa yazdadal ladina amanu imanan Qur'ani yana karawa masu imani wanda kuma ya zamanto mutanen banza ne sai zamanto karar ne santa suke kara a gare shi kenan dai imani wani abu ne wanda bakinka zai hadi sannan kuma zuciyarka ta yarda in zuciyarka ta yarda bakinka bai hadi ba imani bane ba Abdul Muttalib ai sun yi haka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa da gaske abinda manzon Allah ya zo da shi haka nan ne bakin shi ya hodi bai hodi ba akai akai da shi ya ci a shi iyakar addinin kakanni shi dole sai baki ya hodi zuciya ta yarda ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai zaman tuma tashi karatu wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayan kullihi haqqun wannan kaba ce ko mai muhimmanci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah